Washington, D.C. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Da fatan an shiga watan Ramadana cikin koshin lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington, D.C. akan mitoci 21, 31, 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Zara Aminu Faki
tare da ni Amina Bahari Aula.
Kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a, shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi da kiwo. Amma albarkacin watan Ramadan, za mu karkata shirye-shiryen mu musamman ma ranar Juma'a zuwa abubuwan da suka shafi watan Ramadan. A yau 24 ga watan Afrilu na shekarar 2020 za mu yi magana ne a kan tarawih yayin wannan annobar ta cutar coronavirus. Shin menene sallar tarawih?
Sallar tarawih ta keɓanta da wannan wata na Ramadan, haka ake ce mata tarawih, wato kalma ce ta Larabci jam'i na tarwiha, wato salla da ake yi ake hutawa tsakanin raka'o'inta.
Malami ne kuma mazauni a nan Amurka. Malam, barka da shigowa zauren namu a yau. Tambayar mu ta farko ita ce tambayar Malam Abdullahi Latifun Tuwa, inda ya ce yau da gobe tambaya ta ga Malam ita ce wace irin asara musulmi zai yi idan bai yi sallar tarawih ba a cikin jami'i kamar yadda aka saba yi.
To Malam Abdullahi daga Funtuwa, musulmi babu wata hasarar da zai yi dan bai sallan tarawih a cikin jami'i ba kamar yadda aka saba shekarun baya. Allah subhanahu wata'ala saboda rahama shi ya tabbata cikin hadisi daga manzo sallallahu alaihi wasallam, yace duk wata ibada da ka saba kake yi sai wani uzuri ya gitta, ina kawo shi alama anil hadis. Idan wani uzuri na rashin lafiya ko tafiya ko yanayi irin wannan da muke ciki ya hana ka aiwatar da wannan ibada, Allah zai baka lada kaman kayi shi. Saboda haka in kai sallan ka a gida ka kyautata niyya, Allah zai baka lada kaman kayi shi a cikin jami'i. Jiya shi ne jawabin da babban limamin Makka yayi a Sheikh Sudais bayan an gama sallan isha kafin a fara sallan asham, da yake ba mutane hakuri masu zuwa umra da makamantansu cewa su kyautata niyya, Allah zai ba su lada kamar sun yi saboda wannan annoba da muke ciki insha Allah.
To Amina Garba na hali Kambakebbi cewa yayi tambayarsa ga mallam ita ce ko ya halatta ko kuma ya wajaba a daina sallar tarawi da wa'azin tafsiri don tsoron kamuwa da cutar coronavirus.
Mallam Garba daga Kamba jihar Kebbi ya halatta mutum ya zauna a gida ko kuma jama'a su zauna a gida don tsoron kamuwa da wannan cuta a bar tarurrukan tafsiri ko kuma sallan tarawihi kamar yadda aka saba. Hakan kuma ba yana nufin rashin imani bane ko kuma rashin tawakkali. Abinda muke so mu gane, wannan cutar sabuwar cuta ce wacce ta gagari duniya. Manya-manyan malamai na duniya a duk kasashen da ka sani na musulmai da waɗanda ba na musulmai ba, kuma kowace irin kungiya kake a Najeriya, dukkanin malamai sun yadda cewa, ko mafi yawan malamai sun yadda cewa ya halatta a zauna a gida dan kauce wannan al'amari. Mu koma ga Allah mu yi addu'a mu nemi Allah ya yi mana wannan abun. Mu yi hakuri, abu ne mara daɗi a zaunar da mutane a gida cikin Ramadan babu sallan asham, amma mu yi hakuri mu biyayya ga malamai da kuma masana harkar lafiya.
To malam, sai kuma tambayar Muhammad Ali Madu yace assalamu alaikum VOA. Dan Allah, ni tambaya ta ita ce mutum zai iya yin sallar tarawih da iyalansa kuma kamar raka'a nawa ya kamata yayi a wannan lokaci na annoba?
Malam Muhammad Ali Madu, kamar da ka tambaya, kwar ya halatta mutum yayi sallar tarawih tare da iyalan shi a gida? Sallan na nafila ne ko sallan farilla? In akwai dalilin yin haka, wannan ya halatta. Sannan kuma cewar raka'a nawa ya kamata mutum yayi, zance mafi inganci babu wani adadi kayyadajje game da sallan asham. Ya halatta kai raka'a 11 ko 13 ko 21 ko 23 ko ƙasa da haka, duk yanda kai babban abin da ake bukata a kyauta ta niyya. Wannan shine dan sallah ce ta nafila, ba daidai take ba da sallan azhar ko magriba ko isha ko waɗansu nafiloli da suka zo kaman karara ga iya adadin da ake so a yi. Saboda haka duk adadin da kai yayi, in kai kadan in kai da yawa, babban abin da ake bukata a yi shi dan Allah, insha Allah za a dace kuma Allah ya amsa mana gaba daya.
Shamsuddin Ibrahim Gusau daga jihar Zamfara yace salam shirin yau da gobe. Tambaya ta anan ita ce sallar tarawih yin ta a cikin jami'i ko kuma mutun yayi shi kadai duka ladan su daya ne?
Malam Shamsuddin Ibrahim daga Gusau jihar Zamfara, dangane da abin da shafi sallar tarawih cewa yin ta cikin jami'i da yin ta mutun shi kadai wanne fi falala, wannan zance ne da malami suka tattauna. Zance mafi inganci a wajen mafi yawa daga cikin malaman Hanaf da malaman Shafi'iyya da malaman Hanabila da wasu daga cikin malaman Malikiya shine yin ta a cikin jami'i yafi falala akan mutum yayi ta a gida shi kadai, musamman ga namiji ba mace ba. Amma a wannan yanayi da muke ciki, idan ka kyautata niyya kai ta a gida kai kadai, insha Allah Allah zai baka lada kamar kai ta a cikin jami'i. Domin baka je jami'in bane saboda ba a yi, saboda wani dalili da yazo wanda yafi karfin dan adam, wanda yafi karfin ikon ka. Saboda haka ka kyauta da niyya kai ta a gida, insha Allah zaka samu lada kamar kai a cikin jami'i.
To daga karshe sai tambayar Ismail Sani ta Sharbawa yace salam yau da gobe. Tambaya ta ga malamai anan ita ce shin ina makomar wanda yayi azumi bai yi sallar tarawih ba?
Malam Ismail Sani daga tashar Bawa, to abinda nake so ka gane shine game da sallan tarawih bata da alaka da azumi. Abinda nake nufi da bata da alaka, bai daga cikin sharadin karbuwan azumin Ramadan cewa sai kai sallan asham, cewa in ba kai sallan asham ba azumin ka bai yi ba. Basu da alaka, abubuwa ne guda biyu. Ana sallan tarawih ne a cikin watan Ramadan saboda falalan watan wata ne na ibada. Sallan tarawih, karatun Qur'ani, zikiri, istighfari, halala, salati annabi, duka ayyukan alkhairi, sadaka da makamantansu. Amma ba sharadi bane cewa wanda ya sallan tarawih azumin shi yayi, wanda kuma bai sallan asham ba azumin shi bate ba. Abubuwa ne guda biyu wanda ba su da alaka da juna. Ina fata ka gane, azumin ka yayi koda ba kai sallan asham ba, abinda zai bata ma azumi shine zama kana azumin baka sallan farilla amma ba sallan asham ba. Ina fata ka fahimta, saboda haka ka dai daure ka sallaci sallan asham din domin falalan da ke cikin shi. Dan manzon Allah ya faɗa alaihi salatu wassalam cewa duk wanda ya sallaci sallan asham ko kuma sallan tarawihi ko kuma kiyama ramadan yana mai imani da kuma neman lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala, to Allah zai bashi, Allah zai gafarta masa zunuban shi waɗanda suka gabata. To irin wannan falala kar ka bar shi ya kubuce maka, lalle ka yaki zuciyanka, ka yaki shedan, ka sallaci wannan sallah, amma koda ba kai ba azumin ka yayi, amma ka daure kai yafi, Allah ta'ala ya karba mana.
To malam, mun gode kwarai da gaske da wayannan amsoshin. Masu sauraro, tambayoyin da lokaci ya bamu damar mu tambayi malam kenan, sai kuma wani mako akan wannan maudu'in insha Allah. Madalla, yanzu kuma bari mu je ga Dr. Bashir Aliyu Umar, limamin masallacin Al-Furqan a Kano, domin jin ƙarin bayani akan sallar tarawi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yan uwa masu sauraro, jama'a, Allah yayi mana albarkar wannan wata Ramadan, maraba da shigowar mu wannan wata mai albarka. Maganar mu akan sallar tarawih ne. Sallar tarawih ta keɓanta da wannan wata na Ramadan, haka ake ce mata tarawih, wato kalma ce ta Larabci jam'i na tarwiha, wato sallah da ake yi ake hutawa tsakanin raka'o'inta. An faɗi an sanya mata ne saboda wannan suna, saboda yanda ake a cikin tarihin musulunci aka kasance ana yin ta, an akai raka'a biyu ko hudu sai a dan huta sannan a sake yin waɗansu. To shi yasa ake ce mata tarawih, wato mai sallah mai tarwihat. Amma asalin sunan ta qiyamu ramadan, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace ta da wannan suna a cikin hadisai masu inganci. Ita wannan sallah ta keɓanta da watan ramadan kamar yanda azumi ya keɓanta da watan Ramadan. Kuma dalilin keɓantota da watan Ramadan shine faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ingantacce wanda Bukhari da Muslim suka ruwaito daga hadisin Abi Huraira radiyallahu anhu, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, man qama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man sama Ramadan imanan wa ihtisaba غفر له ما تقدم من ذنبه. yace man sama ramadan imanan wa ihtisaba, wanda ya azumci watan ramadan yana mai imani, yana mai neman lada, to Allah zai za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa. Kuma wanda yayi tsayuwa, wato tsayuwar sallah a cikin dare a cikin watan ramadan, yana mai imani, yana da mai neman lada, za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa. To akan haka ne ambaton qiyamu ramadan yazo, kuma wannan sallah take banta da wannan wata mai albarka. Ita wannan sallah tana daga cikin jinsin nafilfili. Nafila ce wadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta, kuma ya bayyana falalarta. Kuma jinsin ta jinsin sallar dare ce. Ita kuma sallar dare ita ce kadai sallar nafilar da Allah madaukakin sarki ya ambace ta a cikin Alkur'ani. Yace ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila, ya kai wanda ka lulluba kai tsayuwar dare sai kadan daga cikin daren. Kuma Allah madaukakin sarki ya ambata a cikin suratul Isra, yace wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan lak, kuma da cikin dare kai tahajjudi, wato shine in kai bacci ka tashi kayi sallah, wannan ƙari ne a gare ka. Ita wannan ibadar sallar dare, wato ibada ce wadda al'ada ce ta salihai, kamar yadda yazo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ita sallar dare wato mai kaiwa ce zuwa ga yardar Allah, kuma al'adar salihai ne a gabaninku, wato mutanen kirki abinda suka sa abinda wato hatta a cikin al'ummomin da suka gabata al'adar su ne su yi wannan sallah su sallar dare. To ita qiyamu Ramadan ta keɓanta da wannan, saboda a cikin wata Ramadan wata ne wanda yake na kusantar Allah jalla wa ala, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin bishara, yana yi mutane bishara da wannan watan, yana cewa watan Ramadan ya zo muku wata wanda ake bude kofofin aljanna, ake kulle kofofin wuta, ake daure kangararrun shedanu. To wannan bude kofofin aljanna shine bude kofofin ayyukan alkhairi, wanda daga cikin babba daga cikin ayyukan alkhairin bayan azumin watan wanda yake shi farilla ne, shine ita ce wannan sallah ta qiyamu Ramadan. Talalata ta zo a cikin wannan hadisin da muka ambata na Abu Huraira, cewa Allah yana yafe abin da ya gabata na zanuban bawa. Mutum yana samun yafiyar zanubansa yayin da ya yi wannan ibada a cikin wadararen watan Ramadan. Yadda ake yin ta kuwa, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnata, ya nuna yadda ake yi. Domin bayan ya faɗa, ya ce duk wanda ya qiyamu Ramadan ga ladansa, to sai shi a kan kansa ya qiyamu Ramadan din. Ya kasance yana sallah cikin dare kamar yadda yake al'adarsa a cikin Ramadan da ma kuma ba a cikin Ramadan ba. Amma ya keɓanci watan Ramadan da yin wannan sallah, kamar yadda kuma ya keɓanci goman ƙarshe na watan Ramadan da yin sallar da ita yin sallar dare din. Annabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi ya ake yin sallar dare, yace salatul layli matna matna, fa idha khafa ahadukum al-fajr falyutir bi raka'a tutir lahu ma qad salla. Sallar dare raka'a biyu ce, idan ya ji tsoron wato huduwa al-fajr, to sai yayi raka'a daya, sai ta zamanto masa wuturi da sallolin da ya aikata. Saboda haka mutum zai iya yin yadda dai ya sawaka, ko raka'a biyu, ko raka'a biyu, ko raka'a hudu, ko shida, ko bakwai, ko takwas, ila yadda dai ya sawaka gare shi. Amma abin da yafi soyuwa shine yayi ta raka'a takwas, kuma yayi shafa'i da wuturi raka'a uku, wato raka'a goma sha daya. Domin kamar yadda Aisha radhiyallahu anha tace, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kara ba, bai rage ba a cikin watan Ramadan da awaninsa, wato da raka'a akan raka'a goma sha daya wajen sallar dare. To wannan ya nuna shine falala, domin shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawama akai. To sai dai mutane daban-daban ne, wanda yake da haddar Alkur'ani ko kuma zai iya tsawaita sallah a cikin dare yayin wannan raka'a goma sha daya, wannan shine yafi. Domin an tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam sallar da tafi kowace, sai ya ce tulul qunut, wato sallar da ake tsawaita tsayuwa a cikin ta, a tsawaita ruku'u da a tsawaita sujada. To dan haka ne waɗansu malamai suke fifita wato sallar da aka yi raka'o'i kaɗan amma kuma aka tsawaita wajen tsayuwa da ruku'u da sujada. To domin tafi ita ce yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin sallah, kuma gashi shine abinda Allah ya faɗa a cikin Alkur'ani, yace wa qumu lillahi qanitin, ku tsaya wato wajen ibada sallah ga Allah, kuna masu nutsuwa a cikin ibada, kuna masu qunut. To al-qunut din shine tsawaita tsayuwa da tsawaita kankan da kai a cikin sallah. Idan kuma mutum ya zamanto bai samu wannan bashi da hadda Alkur'ani, ko ba zai iya karanta Alkur'ani surori masu tsawo ba sai gajerjerun surori, to sai ya yawaita raka'o'i daidai gwargwado. Kuma yawaita raka'o'i din nan shi ma yana da tasa falalar, domin wani daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, ashabu suffa, waɗanda suke zaune akan dakali na kofar masallaci, ya taba tashi ya yi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam hidima lokacin da ya tashi sallar dare. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa, ka roke ni. Sai ya ce, ina roƙonka kusantar ka a cikin aljanna. Sai ya ce, babu wata bukata in ba wannan ba? Ya ce, ita ce kadai bukata ta. Sai ya ce, to kai ka taimaka min ta fuskarka da yawan sujada. To wannan ya nuna cewar yawan sujada zai yana daga cikin wasila, yana daga cikin wato abin da zai taimaka ma mutum wajen samun kusanci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin aljanna. To samun kusanci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko a cikin aljanna ai babu arziki wanda yake kamar sa. To dan haka ne wato waɗansu malamai suka fifita yawan adadin wato raka'o'i domin yawan sujada ya nuna yawan adadin raka'o'i kenan, saboda mutumin da yayi raka'o'i masu yawa sujadar da ke da yayi a cikin sallar za ta zama to mai yawa. Shi yasa aka ruwaito musulmin sallah masu tsawaitawa wajen masu yin raka'o'i da yawa a cikin sallah irin su Imam Ahmad ibn Hanbal da sauransu daga cikin magabata. To mutum kowane musulmi sai ya duba daidai gwargwadon abin da yake yafi masa a tsakanin tsawaita katu da kuma yawaita sujada din. Idan mutum ya zabi yawaita sujada ya yi raka'o'i da yawa, to sai ya iyakance ya samu raka'o'i wanda zai dawwama a kai, domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ibadar da Allah ya fi so ita ce wanda mutum ya dawwama a kanta ko da kankanuwa ce. To an fi so mutum ya ɗauki abin da yake zai tsaya ya kiyaye shi ya dawwama a kansa. To ita kuma qiyam ramadan asalinta wato kamar kowace nafila ce da an fi so a yi ta a gida, domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin hadisin Zaid ibn Thabit, afdalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktuba, sallar da tafi kowace falala da mutum yake yi ita ce wanda yake a cikin gidansa sai dai sallar farilla. Kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan salla ahadukum fi baiti falyaj'al li baitihi, idan salla ahadukum fil masjid falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi fa inna Allah ja'ilun fi baitihi dhalika khaira. Yace idan ɗayan ku ya salla a cikin masallaci to ya sanya mai gidansa rabo daga cikin wannan sallar tasa, wato yayi salla a gida domin Allah zai sanya alkhairi a cikin wannan gidan nasa. To wannan ya nuna alherin da ke cikin mutum ya salla a gida kenan. To wannan shine asali da kuma ka'ida na sallar nafila kuma wace iri ce, musamman kuma sallar dare, saboda inta a cikin gida yafi kusa da ikhlasi. Sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi nasi akan cewa ita ce tafi alkhairi. Shi dai annabi sallallahu alaihi wasallam a rayuwarsa shi ma fa haka yayi, duk da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma haka yayi ta a shi yana yin ta shi kadai a cikin gida, amma ya dauki darare guda uku yayi ta a cikin masallaci kuma sahabbai suka bi shi ya tabbatar da su akan bin sa akai jami'i. Yayi har a cikin kwana na wato na kwana na uku din lokaci ma ya kusan kurewa da yin sahur, sai sayyidina Umar a lokacin sa shi kuma sai ya mai da ita ta zama to sunna da wamamma ake yin wannan sallar a cikin masallatai maimakon yadda da kowa yake yin ta a gida. To har wannan ya zama to al'ada da alama ta addinin musulunci, har sahabbai su nemi sayyidina Umar addu'a kamar yadda sayyidina Ali ibn Abi Talib yake cewa Allah ya haskaka kabarinka ya Umar kamar yadda ka haskaka masallatanmu da wannan sallah da ake yi. To wannan ya nuna irin alkhairin da ke cikinta. To sai dai a yanzu ga hashi al'umma an shiga cikin wani hali na wannan annoba wadda ta zo mana da muke addu'a Allah madaukakin sarki ya koranye mana ita ya yaye mana ita. Saboda haka sai mu koma na asalin na mutum ya yi sallah a cikin gida tunda babu yadda babu zancen haduwa, saboda a daukan matakai na tsare lafiya. To mutum musulmi sai mu albushir da cewa ai asalin ma yin wannan sallar a gida tana da alkhairi, kuma ita ce asalin yin qiyamul layl, ita ce asalin yin qiyamul ramadan. Idan mutum yayi ta a gida zai fi samun alkhairin da Allah madaukakin sarki ya rubuta, kuma zai iya yi a farkon dare, zai iya yi a tsakiyar dare, zai iya yi a ƙarshen dare, sai a ƙarshen dare yafi. Domin kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wato wanda zai iya ce duk wanda zai iya yin witiri a farkon dare to yayi a farkon dare, wanda kuma zai iya yi a ƙarshen dare yayi a ƙarshen dare, wannan kuma shine yafi alkhairi. Shi kuma kansa sallallahu alaihi wasallam ya sunnata mana yin witiri din a haka, kamar yadda Aisha ta ce min kullil layl qad awtara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, izuwa ƙarshen hadisin daga kowane dare annabi sallallahu alaihi wasallam yayi witiri, yayi a farkon dare, yayi a tsakiyar dare, sannan witirin sa ya tike a ƙarshen dare. To ƙarshen dare shine yafi alkhairi, saboda sa'a ce da Allah madaukakin sarki yake kusantar bayinsa, yake yake saukowa zuwa saman duniya, yake cewa akwai mai neman gafarta masa, akwai mai bukata biya masa bukatarsa, akwai mai tambaya in bashi abin da yake so. To alkhairai ne da Allah madaukakin sarki shi ya san iyakar waɗanda alkhairan da yake saukarwa a wannan lokaci. To ballantana kuma a cikin wannan wata na Ramadan, wata mai albarka. Saboda haka jama'a, ya kamata mu ribaci wannan lokaci, kuma yin wannan a cikin irin wannan hali a cikin gida zai sanya haske a cikin gidajenmu, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa, zai da ƙara danƙon wato soyayya da ƙauna tsakanin mutanen gidaje. Gidajenmu za su zamanto masu albarka, shaidanu za mu da ƙara korarsu, kuma wannan zai sunnata mana ya zamanto hatta bayan Ramadan mun ɗauki wannan al'ada da cewa ba sai mun haɗu mun gamma a cikin masallaci ba, za mu raya wannan sunnar. Duk da muna baƙin ciki muna juyayin kan cewa wannan alama daga cikin alamomin addini ta kufce mana, saboda larurar da muke ciki da muke fata Allah maɗaukakin sarki ya yaye ta a cikin gaggawa. Allah mai iko ne akan haka. Allah ya saukar da rahamarsa gare mu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Baki daya da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen yau da gobe na wannan sati. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma abokiyar aiki na da ta taya ni gabatar da shirin, Zahra Aminu Fage, da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin, da Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya hada mana shirin baki ɗayan sa. Ni ce Amina Fahari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A sha ruwa lafiya, kuma a yi hutun ƙarshen mako lafiya.